بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وجودي والله سبحانه وتعالى من يبوغ ريشي ليساك هذا معنى سافيا سأل هدي شابي أبوة جمادى الأولى shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 16 ga watan uku a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Kamar yadda aka saba kowace safiya irin wannan, muna karanta littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum na Malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, domin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daukar darussan da take ko da suke cikin ta. Makon da ya gabata mun tsaya a takadda ko wasiƙa ta farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta ya aika ga sarakuna. Takadda farko ita ce ta An-Najashi sarkin Habasha, da maganar dai da shi malamin yayi na bincike akan nassin takaddar ya yake. Bayan ya gama wannan, inda za mu tashi shine yayin da wasiƙar ta isa ga Najashi, me ya ce, me kuma ya aikata nan ne ko? Za mu tashi da ce wallan ma balaga, haka ne? Ce wallan ma balaga Amr ibn Umayyah ad-Damri, kowa lamma ballaga Amr ibn Umayyah ad-Damri kitaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ila An-Najashi akhadahu An-Najashi. Yayin da shi Amr ibn Umayyah ya isar da wannan wasiƙa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga shi sarki An-Najashi sarkin Habasha, An-Najashi ya karbi takaddar. Fa wada'ahu ala ainihi, ya dora ta akan idansa, wadda alama ce ta yarda mutum ya dora abu akan idansa, kamar yadda ko da abun Laraba suna da idan ka faɗi abun da suka yarda da shi suke so su ce ala ra'si wal ain, ma'ana karka damu na riga na gama gamsuwa da wannan matsala. To ya dora ta akan idansa. Wa nazala an saririhi, ya sauko daga gadansa na mulki. Alal ardi, ya sauko ƙasa. Wa aslama ala yadi Ja'far ibn Abi Talib, ya musulunta yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah a hannun Ja'far dan Abu Talib. Ja'far dan Abu Talib da shi aka tafi wannan kai takaddar, na da ka girgiza kai da shi aka tafi tare da Amr ibn Umayyah. Kun manta dai, Ja'far ibn Abu Talib ai su ne suka hijira daga Habasha tun wancan karin farko, suna nan a garin basu taho ba. Masu hijira wanda suka hijira daga Makka suka koma Habasha saboda tsoron zaluncin mushrikan Quraishawa, suka koma wurin Najashi ya ba su mazauni, ai ba barowa wurin suka yi ba. Bayan wannan wasiƙan ne Najashin ya hada su suka koma Madina, bayan yakin Khaybar abin nan a shekarar da aka yakin Khaybar shine suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Khaybar. Mun gane? To da ya sauko tun da dama suna tare da'iman da shi Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib yayan Ali ibn Abi Talib ne radiyallahu ta'ala anhuma, bal shekara 10 ne ma tsakanin su, shine babba. Ja'far dan Abu Talib shine mahaifin Abdullah ibn Ja'far Dhuljanahaini, abin da kai shine shi wannan kai shine Dhuljanahain Ja'far at-Tayyar, wanda ya rasu yaƙin Mu'ta kamar da zamu zo mu ji shi. Akwai ɗansa Abdullahi wanda Asma'u bintu Umaysin ta haifa kafin ta je gidan Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ta haifi Muhammad. To a takaice je, An-Najashi ya musulunta a hannun Ja'far dan Abu Talib. وكتب الى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهاك نصه, كما يربط وثيقه شيما ريبلاي kenan amsa da jawabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga amsa ga yadda nassin sai yake shine wa haka nassahu ga nassin yace bismillahir rahmanir rahim ila muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan najashi ashamata ka'idar yadda suke rubutu a da idan mutun zai rubuta wasiqa zuwa ga wani in na sama ne zai rubutawa na ƙasa to shike fara rubuta sunan sa ya rubutawa na ƙasa da shi ko kuma dan girmamawa mutun ya rubuta sunan wanda yake rubutawa wasiqar farko kafin ya sa nasa sunan kamar nan kun ga An-Najashi ya gabatar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wasiqar cewa ila muhammadin rasulillah kafin ya kawo nasa sunan yawa kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba mu koma mu ga wasiqar sa me yace kaga sai da fara min muhammadin rasulillah shi ma ce ila An-Najashi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sama yawa zamu ji kuma wannan abin da ya jawo agun wasu kamar yadda zamu zo mu ci to sai yake cewa ila muhammadin rasulillahi min An-Najashi ashamata salamun alayka ya nabiyallahi min allahi wa rahmatullahi wa barakatuh allahu alladhi la ilaha illa hu amma ba'd muqaddimar kenan sai ce faqad balaghani kitabuka ya rasulullah kaga wannan ya tabbatar da ya riga ya imani sau nawa yana maimaita ce ya nabiyallahi maimaita ya rasulullah kuma dama ya ce ila muhammadin rasulillah ya gama gamsuwa yace haƙiƙa saƙonka ko wasiƙarka ya rasulullahi ta zo mini fi ma zakarta min amri isa cikin abin da ka ambata dangane da lamarin annabi isa alaihi salatu wassalam fa wa rabbi isa na rantsa da ubangijin isa fa wa rabbis sama'i kai yace na rantsa da ubangijin sama wal ardi da kuma ƙasa inna isa la yazidu ala ma zakarta tufruqan yace na rantsa da ubangijin sama da ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala kenan inna isa lalle annabi isa alaihi salatu wassalam la yazidu ala ma zakarta bai ƙari akan abin da ka faɗa din nan ba ma'ana ba zai ƙara wani abu akan kalman nan da ka faɗa ta wasiƙar ka ba me annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la'allakum manta abin da ya faɗa can a baya mai faɗa ya ce fa inni ahmadu ilayka allah ko alladhi la ilaha illa huwa almalikul quddus salamul mu'minul muhaimin wa ashhadu anna isa ibn maryama ruhullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama albatul tayyibatil hasina fa hamalat bi isa min ruhihi wa nafkhihi kama khalaqa adama bi yadihi wa inni ad'u ila allah wahdahu la sharika lah wal muwalati ala ta'ati wa an tattabi'ani wa tu'mina billadhi ja'ani fa inni rasulullah wa inni ad'uka wa junudaka ila Allah azza wa jall wa qad ballaght wa nasaht faqbal nasihati wassalamu ala man ittaba al-huda kun ga abin da ya ambata yayi magana akan annabi Isa alayhi salatu wassalam da yadda aka halice shi da kuma cewa shi ba Allah bane ba dan Allah bane to shine sai yake cewa ai da annabi Isa alaihi salatu wassalam yana nan yanzu to da ba zai ƙara akan abin da ka ambata ba ko da gurgudan tufruqan gurgudan hancin jabino ba zai ƙara ba mun gane wannan yace innahu kama qulta lalle lamarin kamar yadda ka faɗa yake wa qad arafna ma ba'athta bihi ilaina kuma mu mun san abin da ka aiko da shi din nan zuwa gare mu wato wannan wasiqa taka da wannan sako mun san shi wa qad qarayna ibn ammika mun kuma wato girmama mun bada wato kulawa sosai ga dan amminka yana nufin wa Ja'far ibn Abi Talib wato zaman da yayi tare da mu anan zaman alheri yayi zaman kulawa zaman wato girmamawa wa ashabaka da kuma wato sahabbanka da suka zo suka yi hijira suka taho nan fa ushidu to ni ina shaidawa annaka rasulullah cewa kai manzo ne na Allah sadiqan musaddiqan wannan sadiqan imma an yakuna halan ya zama hali ne na ushidu na shi ashamata wato annajashi daga fi'ilin ushidu ushidu sadiqan musaddiqan ina shaidawa can har kasan zuciyata da gaske nake wa musaddiqan kuma ina gaskata abinda kazo da shi ma'ana babu da cikakken ikhlasi nake magana babu wani munafinci a zuciyata shine ma'anan sadiqan mana ma aquluhu wa addaihi min alislam inma aquluhu sadiqan min qalbi abinda nake da awa na musuluncin nan da nace la ilaha illa to da gaske nake musaddiqan kuma ina mai gaskata ka mun fahimci abin in kuma ka dauke shi halan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana annaka rasulullah to kuma ko da yake dole ya zama wancan na farkon inda rasulullah ne ko wannan ba zai zama da nasaba ba da sai ya zama sadiqun ko musaddiqun mun fahimci abin da haka halin sa yake bayyanawa sai ce wa qad bay'atuka nayi maka mubay'a wa bay'atu ibnu ammika nayi mubay'a ga dan amminka wa aslamtu ala yadayhi lillahi rabbil alamin na kuma miƙa wuya a hannunsa ga Allah subhanahu wataala ubangijin halitta wannan yadda sigar wasiƙar da ya aiko kenan kamar yadda malam ibnu al-qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad daga nan ya ciro ta yace wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qad talaba min an-najashi an yursila ja'faran wa man ma'ahu min muhajiril habasha kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi najashi ya aiko da ja'far dan abu talib da wanda suke tare da shi na daga waɗanda suka yi hijira zuwa habasha tun daga makka fa arsalahum to shikenan sai yadda ya aiko su fi safinatayn a jirgin ruwa guda biyu ma'a Amr ibn Umayyah ad-Damri tare da wannan dan sako da ya kai wannan takarda fa qadima bihim ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa bi khaybar shine suka iso madina a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana khaybar domin fidda da kuma yakar yahudawa a shekara ta nawa kenan akai wannan shekara ta 7 dama mashhuri ne wannan yakin khaybar a shekara ta 7 ta hijira akai yakin khaybar wato fiya an-najashi hada wannan najashin wato wannan sarkin na wannan lokaci ya mutu ya rasu fi rajabin a shekara ta a watan rajab sanata 90 min al-hijra a shekara ta 9 ta hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba'da tabuk bayan yakin tabuka wana'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam yawma wafati kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da rasuwarsa a ran da ya rasu din shine na'ahu wa salla alaihi salatal ghaibi ita ce sallah ta farko da ake ce masalatul ghaibi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a kansa mana salatul ghaibi idan mutun ya mutu a wani gari da ba waɗanda za su yi masa sallah ko kuma saboda wata daraja tasa da girma tasa da kima tasa sai ai saki masa sallah ko ai masa wata sallar a wani garin daban to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wannan sarki na Habasha sallar jana'iza lokacin da ya rasu ya ga yawa mutane sahabbai cewa dan uwanku ya rasu shine annajashi ashama sarkin wato Habasha dan haka suka tashi kuma suka yi masa sallah ta wato jana'iza sallar da ake ce masa salatul ghaib wato ai sallar babu gawar a gaban ku gawar bata nan amma haka za a tsaya yadda ake yin sallah kamar yana nan kamar gawar tana nan haka ake haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa daga kansa kuma ta zama sunna duk inda aka samu irin wannan hali to ya halatta ayi salatul ghaib inda har mutum ba ayi masa sallah ba a inda yake mun gane wannan kaida ta farko ko kuma babban ko shugaban wata kasa ne ko makamancin wannan ko girman sa a musulunci ana iya yi a wasu wurare kamar yadda yakan faru a Makka da Madina a irin yanzu irin manyan ko shugabannin kasashe na musulmi in wani ya rasu ko da an masa sallah a kasarsa to akan masa sallah a wasu lokuta da umarnin shugabanni a Makka da Madina amma a asali abinda yake aka saba da shi shine idan har ba aiwa mutum sallah ba wannan kuma ana riskar da shi kamar yadda malamai suka bada fatawa akan haka yace walamma mata wata khallafa ala arshihi malikun akhara kataba ilayhi an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallama kitaban akhar yayin da wancan ya mutu kuma wani sarkin ya hau kan wato al-arshin sarautar ya zama shine sarki ma'ana a madadin wancan bayan ya rasu to annabi sallallahu alayhi wasallama ya rubuta wa shi ma wannan sabon sarkin tasa wasiƙar ko wata wasiƙa daban wala yudra ba a sani ba hal aslama am la shi wannan nabiyun ya musulunta ko bai musulunta ba inji malamin wannan kamar da dai ishara yace wa in rubbama yu'khadhu hadha mimma rawahu muslimun an anas haka ne yawa inda ya ishara shi ne sai za a iya daukar wannan labari a dunkulan sa daga abinda al-imam muslim ya rawaito daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala an wannan maganar najashi kenan ta gaba ita ce ta sarkin misra ko sarkin kibtawa a misra al-muqawqis yace al-kitabu ila al-muqawqis maliki misr sunan sa kenan muqawqis wa kataba an-nabi sallallahu alaihi wasallama ila jurayj ibn matta ga sunan sa na asali wancan sunan sa rauta ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wata takaddar zuwa ga jurayj ibn matta dan gidan matta jurayj shine tura suke cewa george ibn matta daga matthew shine shi kuma matthew mun gane yawa wannan dai fassara ce ba wai ana nufin shine matthew wancan ko wannan kuma shine george na wani lokaci wannan dai sunan sa kenan a wancan lokaci al-mulaqqab bi al-muqawqis wanda ake masa laqabi da muqawqis maliki misra wal iskandariya shine sarkin misra da kuma garin iskandariya garin iskandariya har yanzu yana nan da wannan suna ana ce masa iskandariya me dalili saboda wanda ya kafa garin shine al-iskandar wanda ake ce ma alexander sunan alexander shine larabawa suke cewa al-iskandar mun gane to shi ya kafa wannan gari kuma yana nan har zuwa yanzu a Egypt da wannan suna din to ga wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yace bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulihi nan abdullahi ba sunan mahaifinsa yake so ya saba da sai yace min muhammad ibn abdullahi nan yana faɗa ne min muhammadin abdullahi wa rasulihi daga muhammad wanda bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam ila al-muqawqis zuwa ga muqawqis azim al-qibt shugaban qibtawa wannan suna haka yake a Hausa ana cewa qibtawa ko har zuwa yanzu da ma asa qibtawa na nufin asalin mutanen Misra nin kafin zuwan musulunci mutanen Fir'auna na can baya yace salamun ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a amma bayan abinda na gabatar na muqaddiman nan fa'ad'uka fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam ni ina kiranka da da'awar musulunci aslim taslam ka musulunta zaka kukuta wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn ka musulunta in ka musulunta to Allah zai baka ladan ka har sau biyu fa in tawallaita ya lada biyu kaman wanne da wanne domin dama qibtawa menene su kiristoci ne domin kiristanci ya zo musu sun riga sun karba don haka idan ya musulunta yanzu Allah zai bashi ajrin sa ladan sa marrace sau biyu ladan wancan bin addinin annabi Isa da kuma ladan bin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama addinin gaskiya addinin karshe sai ce fa in tawallaita in ku ka juya baya fa inna alayka ithma ahli al-qibt to duk zinuban qibtawa yana kanka in ka ki musulunta sai kuma ya kawo aya Allah madaukaki ya ce ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun wannan ta gabata a darasin da ya gabata mun karanta wadda aka turawa wane an-najashi wa ikhtara li hamli hadha al-kitabi hatiba ibn abi balta'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi Hatib ibn Abi Balta'a ya tura shi domin ya kai wannan takadda mun san Hatib ibn Abi Balta'a ko da kissarsa falamma dakhala Hatib ala al-muqawqis yayin da Hatib ya shiga ga muqawqis qala lah sai yace da shi innahu kana qablaka rajul yaz'umu annahu ar-rabb al-a'la kafin kai ka zama wannan mulki ka zama sarki akwai wani mutum da yake riya cewa shine ar-rabbul a'la an taba yin sa da a baya fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula amma Allah ya rike shi da azabar ta farko ta karshe da ta farko ma'ana maganar sa sau biyu da ya fada ta da awar ubangijin taka ta farkon da ta karshen duk Allah ya kama su da shi ya kama shi da su fantaqama bihi thumma taqama minhu Allah ya azabtar da banu Isra'ila da shi shine ma'anan fantaqama bihi yayi amfani da shi wajen azabtar da banu Isra'ila akan kangare wasu thumma taqama minhu sannan shi din ma aka azabtar da shi in aka ce in taqama min to wanda aka yi wa azabar shi za a fada mun gane in taqama bihi kuma wanda aka yi amfani da shi aka yi azaba kun gane abun yau to sai fa'tabir bi ghairik ka lura da wani kai ka dauki wa'azi domin da ma kullum mai hankali yana lura da wani ne ya dauki izina yayi hankali to shine yake gaya masa to kai hankali ka lura da abin da aka yi wa na bayanka nan wa yake magana ana magana akan fir'auna ne aiko yawa ina magana akan fir'auna ne to ka lura da abin da aka yi wa fir'auna karka auka cikin abin da fir'auna ya auka wala ya'tabir ghayruka bik kada ka bari wani daga baya wanda ba kai ba ya zo ya lura da kai ma'ana ya dauki izina akan ka kai ka dauki izina da wani karka bari a dauki izina da kai domin in baka yi imani ba zaka sha azaba kuma wani zai zo daga baya ya dauki izina da kai mun da fahimci me yake ce mutum ya dau izina ai ko fa qala al muqawqis sai muqawqis yace inna lana dinan lan nad'ahu illa lima huwa khairun min mu muna wani addini muna da addinin da ba za mu bar shi ba sai dai idan za mu koma zuwa ga wanda ya fi shi ma'ana sai mun samu wanda ya fi shi to shi ne za mu bar namu me kuka fahimta anan ba ta wurin kai ba kangarewa a shirye yake ya ji bayanin musulunci in ya ji ya fi abin da yake kai to zai bari zai karba ya bar wanda yake kai فقال حاطب تسي حاطب ابن ابي بلتا اتيسي دشي ندعوك الى دين الاسلام منا كيرانكا زوا غا الدين المسلمسي الكافي به الله فقد ما سواه وند الله زي اسر مكا رشين ابين دا باشي با دشي معنى ان كاسامي شي شي wannan addinin na musulunci to Allah zai wadatar da kai abin da ka rasa a wani addinin da ba wannan ba kun gane shine larabcin kenan alkafi bihillahu faqda faqda dinnan ba faqad bane rashi ne faqda shi yasa kun yayi masa nasaba ko babu a gurin ku yawa ya an sa wannan nasaban dan ka fahimce da za ka karanta wurin maf'ulun bihi ne ma'ana Allahu ta'ala kafa bihi lakum faqda ma siwahu Allah ya isar da ku rashin abinda ba shi ba me abinda ba shi ba addinin da suke kai to Allah zai wadatar da ku da wannan musulunci daga barin wancan abinda bai kai musuluncin nan ba duk da cewa kowanne musulunci ne a addinin Annabi Isa musulunci ne addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma musulunci ne ma'ana al-islam bil ma'ana al-am mun gane abin da yake nufi yawa duk da cewa abinda aka jirkita aka cancanta na addinin Annabi Isa to wannan ba musulunci bane sai ce inna hadha an-nabiyya hatib ya shiga da cewa wannan annabin fa da kake ji da annasa ya kira mutane fa kana ashaddahum alaihi quraish sai ya zama quraishawa su ne suka fi tsanani a kansa wajen wato tsananin da suka yi masa wa a'dahum lahul yahud yahudawa kuma su ne masu tsananin adawa mafi tsananin adawa gare shi wa aqrabahum minhu an-nasara nasara kuma su suka fi kusa zuwa gare shi su suka fi tausasawa da karbar maganar sa wala amri ma bisharatu musa bi isa illa ka bisharati isa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan yana nuna maka ne cikakkiyar fahimtar musulunci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda suka isa su zama masu wa'azi bayan da wasu su fahimci cewa ba masu fahimta bane kawai sun haddace wani abu ne da aka ba su su ba su da ta su fahimtar wannan kun ga ba wani nassi bane ba wasiƙar bace da aka ba shi fahimtar sa ce zuwa ga musulunci yadda ya fahimci addinin musulunci kuma fahimta mai kyau gangariya ita ce yake bayyana wa Allah sai sai bisharar annabi Musa da annabi Isa ba wani abu bane illa kamar yadda bisharar annabi Isa ne da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana yadda annabi Musa yayi bishara cewa annabi Isa na zuwa to haka annabi Isa yayi bishara cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zuwa to gashi yazo dan haka ka karbi kawai labari ka karbi sako wama du'auna iyyaka ila alqur'ani illa ka du'aika ahla at-taurati ila al-injili kiran da muke maka zuwa ka karbi alqur'ani kamar kiran da kake wa masu bin at-taura ne su bi injila shi malam ai kun gane shi ba rikici ma'ana kamar yadda kake kiran yahudawa wanda suke da at-taura a hannunsu su zo ga injila an saukar da ita su zo su hada da ita su yi aiki da ita su bautawa Allah to idan yadda kake wannan haka mu ma muke kiranka kai kuma tun daga injila a hannunka to zaka fi fahimtar cewa ga alqur'ani yazo ka zo ka karba alqur'ani fa kullu nabiyyin adraka qauman fa hum ummatuhu daka duk annabin da ya riski wata al'umma muna ga ya maka ya kamata ka sani cewa waɗannan mutanen fa sune al'ummarsa al'ummar annabin kenan dan haka kai yanzu kana cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba al'ummar kawai annabi Isa ba da kenan tunda yanzu annabi sabo ya zo to sai ku aje wancan addinin naku ku aje waccan biyayyar ku kuma a cikin biyayyar da kuke wa annabi Isa ku biyo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فالحق عليهم ان يطيعوه don haka haƙin da yake wajibi akan su shine su yi masa da'a wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi kai ku kana cikin waɗanda wannan annabin ya riske shi ya same shi kana nan da rai annabin yazo to wajibi ka bi shi walasna nan haka an dinil masihi mu kuma ba ma hana ka addinin annabi Isa alaihi salatu wassalam walakinna na'muruka bihi kai muna ma umartaka da shi domin me kunga duk kar fahimtar musulunci ko bai ce nasaraniya ba bai ce muna umartaka da addinin kirista ba a'a sai sai muna umartaka da addinin annabi Isa alaihi salatu wassalam domin addinin annabi Isa musulunci ne in zaka tsaya ko akan sa to shi din karantarwar sa ta lazimta ka yadda da sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce faqala al-muqawqis sai al-muqawqis yace inni qad nazartu fi amri hadha an-nabi aini nayi dubi sosai nayi bincike cikin lamarin wannan annabi wasu malamai suka ce to yaushe wannan binciken in ba ku manta ba a baya mun yi magana lokacin da al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu kafin musuluntarsa ba sun tafi da shi da Quraishawa zuwa Muqawqis ba har ya ba su kyauta aka ba da kyauta ba a bashi ba ya bubbuge mutane ya kwakwashe abubuwan ya musu fashi ko ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunci ka mun karba amma dukiyar mutane sai ka mayar musu ai kun san wannan kissa to ai gurin Muqawqis suka je kuma Muqawqis din suka je kuma a lokacin sun bashi labarin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake tafi da shi to sai ce nayi bincike dangane da wannan lamarin wannan annabin fa wajadtuhu sai na same shi cewa shi wannan annabin la ya'muru bi mazhudin fihi baya umarni da wani abu da ake ki shine mazhudin fihi kullun ka gane larabci az-zuhudu fi kaza ake cewa az-zuhudu fi dunya ake cewa ko me ma'anar az-zuhudu fi dunya ba ku dai dunya ba gudun dunya ake nufi ko yau don haka al-mazhudu fihi abinda ake gudun sa ba al-margubu fihi ba gashi nan al-margubu fihi ya kawo mana sai sai wala yanha an margubun fihi duk wani abun alheri da ake so baya hani a kansa ma'ana dai annabi sallallahu alaihi wasallam na same shi cewa baya umarni da wani abu marar kyau mun gane sannan kuma baya hana wani abu mai kyau wannan ai magana ba ta da matsala yawa ana gane take sosai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni kamar ka ce ne ya amuru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar shikenan mun gane insha Allah sai sai walam ajidhu bisahiri dhalli ban same shi ma'ana da nayi bincike abinda na gani ai shi ba mai sihiri bane ba matsafi bane batacce ba walal kahinil kadhib ban kuma ganshi a matsayin wato boka makariyaci ba kun ga shi boka makariyaci ne siffarsa kenan sunansa kenan na yanka boka makariyaci wa wajadtu ma'ahu ayatan nubuwa na kuma sami ayar annabci tare da shi a wata riwayar alatan nubuwa ala ana nufin abu da ake amfani da shi shine ala na sami tare da shi aya ta annabci bi ikhrajil khab'i wal ikhbar bin najwa da fidda abin da yake boye wal ikhbar bin najwa da kuma bada labarin ganawa ma'ana dai yana magana dai akan kamar da malamin suka fassara wannan wuri cewa bada labarin abinda Allah yake boye boye shi na gaibu da kuma abinda yake ganawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ubangijinsa duk anan ya bada labari shine annajwa yace wasa anzur zan kuma yi bincike zan ƙara lura zan duba in ga menene zan aikata dangane da wannan sako da kuka kawo kaga shi bai raddi ba ma'ana bai ce baya so ba kuma bai musulunta ba mun gane wannan amma dai ya faɗi kalma mai kyau bugu da ƙari ma ga abin da yayi wa akhadha kitaban nabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan takarda ta sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faj'alahu fi huqqin min ajin ya sa shi a wani kuttu huqqin kuttu wanda ake yin sa daga hauren giwa shine aj shine hakorin giwa ana yin wani dan kuttu karami da shi yana da murfi dai bun ji san dai kuttu ko dai yanzu babu ba amfani da shi wa khatama alaihi yayi hatimi a kansa ya sa alama wa dafa'ahu ila jariyatin lahu ya bewa wata kuyangarsa ya bata ta aji yake nan ta boye thumma da'a katiban lahu yaktubu bil arabiyyati sai kuma ya kira wani mai rubutu wanda ya iya rubutu da larabci wanda ya iya rubutu da larabci daga cikin mutanansa ma'ana ya kira wani sakatarensa da ya iya larabci fakataba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai rubuta martani da amsa ga wannan takarda ya rubuta gashi yace bismillahir rahmanir rahim wani dai mamakin wannan ko to ai shi ma dama mene akan addinin annabi isa yake na asali don haka wannan ba kalma ce ba kuwa ba fadin bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai da gurbataccen suke kai me zai yi dama abin zai faɗin sai ce da sunan da uba da ruhul qudus duk yana da bambanci a aqidar tafasil in ka zo detail na aqidin kristoci su waɗannan kibtawa ana ce musu cocin su shi ake ce ma eastern churches ba catholic bane na roma yan rome da suke italy sune yan catholic mun gane su ko waɗannan kibtawa eastern churches akwai abubuwa da yawa da basu yadda da su ba na aqidin catholic mun gane wannan naka suna da sabani kuma babba har akwai kafirta juna ma tsakanin su to shine yake cewa bismillahir rahmanir rahim li muhammad ibn abdullah min al muqaddis kun gani shi ma nan kun ga akwai girmamawa gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gabatar da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin nasa sunan yace li muhammadin ابن عبد الله محمد ابن عبد الله من المقوقس عظيم القبط دغه مقوقس عظيم القبط شغبان قبطاوا سلام عليك امنتين الله يتبتا غريك اما بعد باين هكا فقد قرات كتابك نا قرنت وثيقك وفهمت ما ذكرت فيه نا كما فهمت ابين دك انبتا ا cikinتا وما تدعو اليه دا ابين دك كيكي كرا زوا غريش وقد علمت ني نا سني ان نبيا بقي cewa akwai wani annabi da ya rage bai gama zuwa ba zai zo wa kuntu adhunnu annahu yakhruju bisham na tsammaci zai zo a Palestine inda aka saba fidda annabawa shine Sham din da yake nufi anan wa qad akramtu rasulaka na dai girmama manzanka wato jakadanka da yazo mana da wannan takarda taka wa ba'athtu ilayka bijariyataini na aiko maka da kuyangu guda biyu kyauta lahuma makanun fil qibt azim a cikin kibtawan ma wannan suna daga cikin masu daraja waɗannan kuyungin guda biyu da na bashi da bewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta wa bi kiswatin da kuma wani kayan sa wata wani kayan sawa shine kiswa riga babba ta sawa ta sarauta wa ahdaitu baghlatan litarkabaha kuma na bada kyautar alfadari don ka hau musa asalin alfadari الفدري مين الفدري تين ake samun alfadari jinsi ne mustaqilli akwai shi yana tanasuli irin nasa ma'ana yana haihuwa shi ma jinsin irin sa kokoya suna cewa asalin alfadari sakamako ne na barbarar doki da jaki shi ake samun alfadari mun fahimci wannan shi yasa malamai suke cewa wannan alfadarin wanda mu kaukis ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alfadarin farko da aka taba samu a aljaziratul arabiyya da babu kwata kwata ba a taba samu ba ibn taymiya ya faɗi wannan lokacin da yake raddin wata magana ta rafiza cewa da wani alfadari kaza da kaza yace ai kun ga alfadari ma gaba ɗaya ba a taba yin sa ba sai na almuqawqis da ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine dan bari mu ji sai ce wa hadaitu baglatan litarkabaha domin ka hau wassalamu alayka aminci ya tabbata akan ka sai ce wa lam yazid ala hadha wa lam yuslim bai kara kalma daya ba banda wannan abun bai ce komai ba bai kuma musulunta ba wal jariyatani wannan ku yungu guda biyu ko ƴan mata guda biyu mariya wa sirin daya ita ce mariya daya kuma sirin sirin uwar abdurrahman dan al-hassan dan gidan hassan bin thabit kame da zamu zumci wal bagla ita wannan alfadara ko shi wannan alfadari sunansa duldul haka sunansa yake duldul yace baqiyat ila zamani muawiya wannan alfadarin ya rayu har zuwa lokacin rayuwar wato zamanin mulkin muawiya radiyallahu ta'ala an wattakhadha annabi sallallahu alaihi wasallam mariya sariyatan lahu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki mariya ko tuma ayan fada mana guda biyu ne ko aka bayar da mariya da wace sirin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki mariya a matsayin sadaka gare shi ita ce ta haifan masa ibrahim mun gane radiyallahu ta'ala anhu wa hiya allati waladat lahu ibrahim namu gashi nan yace wa amma sirin amma ita sirin din fa ataha li hassan ibn thabit al ansari shine biyo hassan ibn thabit ita ce ta haifan masa dansa mai suna abdurrahman mun gane wannan labarin wa kenan al-muqawqis mun ji labarai guda biyu yanzu wasiqo guda biyu da na najashi da kuma na al-muqawqis shugaban kiftawa kristocin kiftawa na misra duk babu wanda yayi wani abu marar kyau ko to ga wani al-kitabu ila kisra maliki farisa ga wasiqar da aka aikawa kisra shugaban Farisa shugaban Iran a wancan lokaci wa kataban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ila kisra maliki faris annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rubuta wata wasiƙar zuwa kisra wannan shi ma sunan sarautar ne yawa maliki farisa sarkin farisa bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila kisra azim farisa daga Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga Kisra shugaban Farisa salamun ala manittaba'a al-huda wa amana billahi wa rasulihi wa shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a yayi imani da Allah da manzon Allah ya kuma shaida cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ad'uka bidi'ayati Allah ina kiranka zuwa ga Allah ma'ana ina kiranka da da'awa ta Allah ka zo ka bi Allah fa inni ana rasulullah ila an-nas kafatan domin ni manzo ne na Allah zuwa ga mutane baki ɗayan su liyunzira man kana hayyan dan yi gargadi ga wanda yake da rai wa haqqal qawlu 'ala al-kafirin kuma magana tabbatacciya da za ta tabbata ma'ana ta cewa za a sa wanda bai imani ba a wuta to za ta tabbata alal kafiri akan kafire ma'ana Allah zai tabbatar da ita akan kafire fa aslim taslam don haka ka musulunta zaka zauna lafiya fa in abaita in ko kaki fa inna ismal majusi alayka to duk zanuban majusawa ya tabbata akan ka wa ikhtara li hamli hadha alkitabi abdullah ibn hudhafah as-sahmi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi shine mai kai wannan wasiqa fa dafa'ahu as-Sahmi ila azimil bahrain shi kuma As-Sa'mi yaje kai wannan wasiƙa zuwa ga shugaban Bahrain, domin Bahrain a lokacin tana ƙarƙashin Iran, shine yanzu ake ta so a dawo da ita. Kuna sane ko ba ku sane? To yana cikin abin da har parliament din Iran yau shekara wajen shida kenan ko bakwai, wani ya tashi kuru-kuru ya faɗa cewa lokaci ya yi fa Bahrain ta dawo Iran, mana za su zo su kwace ta. Yana cikin abubuwan kuma da ake ta zuga tun da dama can ƙasa ce 85% ɗinta 'yan shi'a ne, masu sarauta kawai su ne ahlus sunna da 'yan kaɗan mutane a ciki, ma'ana dai majoritin masu shi'a ne. Yawwa, to wannan har zuwa yanzu wannan abin yana so ya sake dawo ba. Dama asalin fa duk wannan abin da kuke ji na rikicin harkar shi'a nan, maganar daular Farisa da daddiya ake so a dawo da ita a ture Larabawa da Musuluncin da suka zo da shi. Kun gane wannan abin? Wannan shi ne sirrin komai. Ai, kwanaki mai magana akan ƙungiyar da aka kafa domin wannan manufar, domin yaƙar Musulunci, domin yaƙar duk abin da yake Larabawa suka zo da shi, a koma zuwa ga abin nan Persian dynasty tsoho na da. Wannan shi ne asalin duk wannan shigo da waɗannan abubuwan. Ya sunan ƙungiyar da na ambata mana, in ba ku manta ba, darasin Minhaj ba wanda ya rubuta, Ash-Shu'ubiyya, da muka yi magana a kanta. Asalin dalilin sa wannan ƙungiya domin haifar da wannan tunani ne a ture Larabci da abin da ya zo da shi, domin dama babban abin da ya dame su. Shi yasa kuka ga babu sahabin da masu shi'a suka tsana, mutanen Iran musamman suka tsana irin Umar radiyallahu ta'ala an, domin mai Umar radiyallahu ta'ala anhu shi ne a zamaninsa aka ruguze wannan tarihin daular shi'a, abinnan daular abinnan Farisa da daddiya. Wannan zunubin shi ne zunubin Umar, in zunubi ne a wurinsu kenan. Shi yasa wanda ya kashe shi, kun ga dai bai taɓa cewa la ilaha illallah, babban majusi ne. To amma a halin yanzu nan a Iran akwai mutumin kabari da aka yi ana ziyartarsa ana gode masa har zuwa yau. Masu la ilaha illallah fa waɗannan masu shi'a suna zuwa kabarinsa suna murna cewa ya kashe Umar. Shi fa bai taɓa musulunta ba, ya shiga masallaci ya kashe Umar. Saboda me? Domin Umar shi ne sababin rusa wannan daular ta Farisa. Shi yasa bari ku ji yadda da ya karanta wasiƙar me yace shi wannan mutumin. To shi Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi sai ya bi ta Bahrain, tunda ita ce kofar farko, domin ka taho Bahrain a ina take? Mun san tana cikin kasashen da ake ce ma kasashen Gulf guda shida. Idan ka je gabashin kasar Saudi Arabia gefen gabar, akwai kana fita daga wannan garuruwan Zahran da Mam, zaka fita daga Saudi Arabia to zaka shiga Bahrain. Tsakanin Saudi Arabia da Bahrain gada ce kawai ta hada, da Sarki Fahad ya musu. Kana shiga domin tsakanin su akwai ruwa, ana tsallakewa sai a shiga wannan kasar Bahrain. Mun fahimci, don haka ita ce mafi kusa kafin a ce an tafi can fashiyan sosai. To sai ya tafi Bahrain, sai ya mika takarda zuwa ga wakilin shi wannan sarki na Farisa wanda yake Bahrain. Ku gane yadda abin yake? To sai ce wala nadri hal ba'atha bihi azimul bahrain rajulan min rijalati, yace abinda bamu sani ba shine shi wannan sarkin Bahrain din ko shugaban Bahrain ya aika da wani mutum daga cikin mutanansa da wannan wasiƙar. An ba'atha Abdullahi Sahmi, koko Abdullahi yace je ka kai da kanka, yace abinda bai bayyana bane sosai. Wa ayyan ma kana, ko ma dai menene ya auku, sai ce falamma quri alkitabu ala Kisra, yayin da aka karanta ma shi sarkin Farisa ana karanta masa wannan wasiƙa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mazzaqahu, sai ya kikkita takaddar ya yayyaga ta. Domin ba abin da mutumin Iran ya rena a duniya irin Balarabe, bai isa masa komai ba tun wancan lokacin haka yake har zuwa yau din nan, ba abin da ya canza. Kun fahimci wannan abu? Allah ya kyauta. Sai sai wa qala fi ghatrasatin, cikin ghatrasa irin jiji da kai din nan da sarauta da girman kai, sai yake cewa abdun haqirun min ra'iyati, bawa wulakantacce daga cikin wanda suke karkashi na, yaktubu ismuhu qabli, har ya fara rubuta sunansa kafin sunana. Shi ne abin da nake gaya muku dansu, abinda idan ana rubuta wasiƙa babba shi ke fara rubuta sunansa kafin na ƙasa. to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na manzo na Allah sai ya ce min muhammadin ila wani sannan ya faɗi sunansa to agun sarakuna wannan laifi ne sai dai ka ce ila wani sai ka ce min sai ka faɗa in kai ne a ƙasa kun gane zancen to shine ne yake faɗin cewa ya za a yi bawa wai wulakantacce ya rubuta wannan abu bayan ku a ƙarƙashi na yake wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mu wannan to bari ku ji kuwa me Allah zai da shi Allah sa mu iya gama kafin lokaci yace walamma balagha zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallama yayin da labarin haka din ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai yace mazzaqallahu mulka Allah ya kekketa mulkin sa irin yadda ya kekketa wannan wasiƙar to Allah ya kekketa mulkin sa wa qad kana kama qala abun ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din nan shine abin da ya kasance gashi faqad kataba kisra ila bazan da yadda abin ya uku shi kisra sai rubuta wata takaddar zuwa ga bazan amilihi ala al-yaman wanda shine wakilin sa gwamnan sa a yaman ib'ath ila hadha ar-rajul alladhi bil hijaz je ka aikawa wannan mutumin da yake Hijaz domin haka suke cewa wurin Hijaz dama kuma sunan gurin kenan Hijaz Makka Madina Taif shi yake cewa Hijaz wannan mutumin da yake Hijaz yana nufin fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je ka aika masa rajulaini min indika jalidaini ka samu mazaje guda biyu daga gare ka masu karfi shine jalid mai karfi mai juriya falyatiyani bihi su zo min da shi wai aje a dauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo shi fakhtara bazan rajulaini mimman indahu shi ko bazan yayi abin da aka ce masa ya samu katti guda biyu a wurin sa ahaduhuma dayan sunan sa kaharmana banawaihi dama irin sunayen su kenan kaharmana banawai wa kana hasiban katiban bi kitabi faris haka ne ko yawa sananne ne wato hasib ne shi mana mai lissafi ne mai sanin lissafi ne kuma sannan marubuci ne ya iya rubutun farisa wa thanihi ma dayan kuma sunansa kharkhisro gashi nan dai da wahalar fada sunan ma shi kansa ba dadi duk farisancin ne min al-fursi shi kuma dama ba farisi ne wa ba'athahuma bi kitabin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da wasiqa ya aike su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amuru yana umarni an yansarifa ma'ahuma ila kisra cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi a tafi da shi zuwa gun kisra ana neman sa su ba su yadda cewa wato abin nan Hijaz ba a kasan su take ba ba fa wani yaki aka yi suka rinjaye su ba abin da aka yi amma kawai sun dauka kawai duk wanda yake sunansa Balarabe to bai kai darajar ma da za a ce ya fuskance su ba yace falamma qadima al-madina yayin da suka isa madina wa qabala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kuma suka tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fuskance shi qala ahduhuma dayan su sai yace inna shahan shah sarkin sarakuna shine shahan shah da yaran farisa shahan shah malikul muluk kenan kisra qad kataba ila al-maliki bazan ya aiko wa sarki bazan ya amuruhu bi an yab'atha ilayka man ya'tihi bika ya aiko sarki ba zan cewa ya aiko wadanda za su zo su tafi da kai wa ba'athani ilayka don haka gani ni nazo litantaliqa ma'i ka tashi mu tafi yanzu da kai wa qala qawlan tawa'adahu fihi ya fadi wata magana hadda tawa'udi a cikin ta irin barazana da narkon azaba cewa in baka yi ba za a yi kaza za a yi kaza fa amarahuma annabi sallallahu alaihi wa sallama an yulaqiyahu gadan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ku jira ni ku je ku kwana gobe ku dawo. Yace ku je ku samu masauki ku kwana ku bai ce komai ba banda wannan. Ku dawo min gobe kawai abin da yace kenan. Ta me ya faru? Wa fi dhalika alwaqt a wannan lokaci da ake wannan abu kanat qad qamat thawratun kabiratun didd kisra. Dama a wannan lokaci sai aka sami yan tawaye ana tawaye dama a can Iran din ga shi wannan sarkin Iran shi Kisra ana cikin barazana da zanga-zanga dama aikin su kenan su suka kawo mutane irin waɗannan abubuwan duniya a tashi a ture duk da Kisra ane masa zanga-zanga da kuma abin da ya kokarin juyin mulki na talakawa min dakhili baitihi daga cikin gidansa aka tsara abin ba'da an laqat junuduhu hazimatan munkara amama junudi Kaisar bayan sun yi wani yaki da mutanen Rum mun san mutanen Kaisar sune mutanen Rumawa ko to an yi yaki tsakanin Farisa da Rum kamar yadda aka saba yi sun sha wahala an ka da su an ci nasara akan su ba a dade da wannan abun ba ba Allah mu duke ce gulibatur Rum ko fi abin nan wasa yaglibun fi bid'i sinin to wannan maganar ita ce ta zo ta auku kuma aka ci nasara akan su Farisa to ba a dade da cin nasara akan Farisan ba daga a hannun su Rumawa sai aka zo kuma aka tashi ane masa zanga zanga faqad qama shirawaihi ibnu kisra sai ga dan sa na cikin sa shirawaihi dan gidan kisra din ala abihi ya miƙe ya ja da uban faqatala hukume kashe uban sa wa akhadha almulka li nafsihi ya dauki sarautar ta koma hannun sa wa kana dhalika fi laylati thulatha wannan ya auku ne a daren ranar 23 li 20 madaina min jumada alula kwana 10 wato a kwana 10 na watan jumada alula irin wannan watan da muke ciki yau 15 ko to kwana 10 gare shi akai wannan abun ran talata sanata 70 a shekara ta 7 wa alima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alkhabara min alwahyi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu wannan labarin daga wahayi Allah ya yi masa wahayi cewa ga abin da ya auku falamma gadau alaihi yayin da bakin nan suka wayi gari suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akhbarahuma bidhalika sai ba su labari sai to ai sarkin naku yanzu babu shi Allah kenan faqala sai suka ce hal tadri ma taqul kai ko ka san abin da kake cewa inna qad naqamna alayka ma huwa aisaru mu mun ga laifinka akan abin da bai kai haka ba ma zaka zo ka faɗi irin wannan magana ma'ana abin da bai kai haka ba ma mun ga girman sa a gobe shine na qamna alayka afa naktubu hadha anka yanzu kai ka yadda mu rubuta wannan mu bada wannan labarin aje a faɗa amma a ce gashi ka ce kaza ka yadda su duba san me ake ba sun dauka wasa ne wa nukhbiruhu bidhalika wa nukhbiruhu almalik kuma bai mu bai wa sarki labari qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am yi akhbirahu ku bashi labari dalika ku ga ya masa wannan anni ku ce ga abin da nace wa qula lahu kuma ku ce da shi inna dini wannan addinin nawa wa sultani da shugabanci na sayablughu ma balaga kisra sai ya kai inda kisra yake inda duk inda kisra din shi ma ya kai anasa mulkin to sai wannan shugabancin nawa sai wannan addinin nawa ya kai wannan wuri mun gano wannan a sanin suke jime wa yantahi ila muntahal khuffi wal hafir kuma wannan addinin sai ya kai duk inda wato kofatan raqumi zai kai da inda kofatan doki zai kai al khuff shine kofatan raqumi haka ake ce masa da larabci khuffi kamar khuffi na doki kuma ana ce masa al hafir mun gane to duk inda raqumi zai iya kaiwa da duk inda doki zai kai sai musulunci ya kai kuma sai ya tura mulkin da ake a wannan wurin ya kafu wa qula lahu kuma ku gaya masa har yanzu in aslamta in ka musulunta a ataituka ma tahta yadika zan bar maka abin da ke karkashin mulkinka mu ba mulki ne a gaban mu ba in ka musulunta za mu bar maka abin da ke hannunka wa mallaktuka zan baka sarauta ala qaumika min al-abna akan wato ƴaƴanka tun daga ƴaƴa daga ƴaƴanka har kashi kullun zai zama ku ne za ku tai fa kharaja min indihi suka fita daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta qadima ala bazan har suka je wurin bazan fa akhbarahu al-khabara suka bashi labarin ai ga abin da ake ciki ga abin da ake ciki wa ba'da qalilin basu dade ba suna nan ja'a kitabun sai ga labari ya zo a wata wasiƙar bi qatli shirawaihi li abihi cewa ga shirawaihi ya kashe ubansa Kisra wanda ya wancan aikin wa qala lahu shirawaihi fi kitabi kuma sai shirawaihi yake gaya wa shi bazan sarkin Yaman a tasa wasiƙar da ya turo masa yace anzirir rajula saurarawa wannan mutumin alladhi kana kataba fihi abi ilayka wanda babana ya rubuto masa wasiƙa dangane da shi zuwa gare ka fihi nan dangane da shi yake nufi ka saurara masa fala tuhijhu karka zaburar da shi ma'ana karka harzuka shi ma'ana karka bata masa rai hatta ya ce ka amri har sai umarni na yazo maka kuma daga baya shikenan sai lamari ya lafa kun ga juyin mulkin dare daya saboda me an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana dhalika sababan fi islami badan wannan abin da ya auku kawai sai zama shine sababin daga ranar shi wannan bazan din ya musulunta shikenan daula ta fara karewa bazan ya musulunta wa man ma'ahu min ahli farisa bil yaman da shi da farisa wanda suke zaune a yaman tare da shi a wannan lokaci wannan adun kule shine abinda malami tattara mana dangane da abinda ya auku sauran abubuwa kuma a cikin tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da ya auku bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda sahabbai suka kai addinin musulunci wannan kasa ta farisa duk in an karanta tarihi za a ji abin da ya gudana kuma kamar yadda ambata mana dai wannan wasikar da abin da ya gudana a cikin ta yana cikin tarihin da duk tsana da kiyayyar da take tsakanin larabawa da mutanen farisa da musulunci da musulmi musulunci da irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda aka tsane shi dalilin shine wannan abubuwan da suka auku da kuma yadda yazo daga baya ya zama shine mamaye kasar Farisa da abubuwan kuma da suka biyo bayan wannan dama asalin me yasa waɗannan mutane suka makalkale wa ahlul baiti aina ga muku asalin kissa lokacin Umar din radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka rusa daular kasar Farisa kasar Iran ta dawo karkashin musulunci me gudana daga cikin kamammun yaki da aka kamo akwai yar sarkin Kisra na lokacin Anushirwan da aka zo da yarsa ko Yazdajir kai Yazdajirt da aka zo da yarsa kamammiya aka ce wani ai yar sarkin Farisa ce aka zo da ita gaban Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an a lokacin shine yake cewa to ai ko wanda ya dace a bashi ita ya aura shine mu ma dan babba a cikin mu shine ya bada ita ga Husaini radiyallahu ta'ala an Husaini radiyallahu ta'ala an tunda jika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya auri wannan mata ana ce mata Shahrbano ya aure ta to ita ce ta haifi Ali ibn al-Husain Zainul Abidin wanda shine imami na hudu a cikin imaman Shi'a tun daga nan kuma duk sauran imaman ƴaƴansa ne daga nan aka kwace imamanci ya fita daga gidan Hassan domin me Hassan dama yayi laifi shine yace a zauna lafiya ya mika wa Muawiya shugabanci duk waɗannan abubuwan sune fa abinda duk ake tarikici akan su aka lullubo wannan kudindinan mai suna Shi'a aka dauka wai shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin sa kun ji ga yadda yake alakar su da gida wannan shine kasancewar yar Farisan nan dai ita ce ta haifi waɗannan zurriyar daga gidan wato Husain radiyallahu ta'ala an ba wai kuma musu ake na dangantaka su ba a'a ƴaƴa ne yantattu na gari na haƙiƙa na Husain radiyallahu ta'ala an amma kuma su masu makalkale musun sun makalkale ne dan wannan sirrin ba saboda san addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah madauke ya sauke kuma kun sani dama bayan rusa daular Farisan ne ai akai wannan meeting kamar da Al-Ghazali yake faɗa na shagaya muku shi akai meeting tsakanin Majusawan Farisa da Yahudawa da wasu Kiristoci akan ya za a yi ne da wannan addinin da ya damu mutane addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga sahabbai sun zo sun yada shi suka ce to da dabarar da za su yi shine su shiga cikin sa kamar sun yadda da shi sai su sassare shi daga ciki su babbata shi wannan shine addinin Shi'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke mana Allah ya fahimtar da al'ummar musulmi su gane kuma su yi watsi su koma da su koma zuwa ga addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ne haƙiƙa wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika